Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan abun lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 8 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
Yau Lahadi shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana ta yanar gizo da shugabannin kungiyar kasashe 7 masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice. A jiya Asabar ɗan Taliban suka sanar da cewa tilas ne mata su sanya hijabi da laqab a bainar jama'a a Afghanistan. Wannan shine mataki na baya-baya da kungiyar mai kaifin kishin addinin Islama ta dauka. A yau Lahadi ne wani karaman kwamiti na ƴan rajin Beijing zai rantsar da wani tsohon babban jami'in tsaro da ya jagoranci murƙushe zanga-zanga da fafutukar goyen bayan demokradiya a Hong Kong. A matsayin sabon shugaban birnin inda ake hada-hadar kasuwanci.
Tokanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa da daren jiya wasu ƴan ta'addar daji sun afkama wani gari a jihar Sokoton Najeriya inda suka kashe mutane 7.
Tun kada dauke wasu mutum 6 mata, mace 5 da namiji 1. Safi ana wayewa ku da muka yi ta bayan daji sai muka ɗauki ƴan uwan mu ga sunan su jinin sun harbi.
Za a ji ƙarin bayani game da ayyana ƴan kungiyar awaren IPOP ta ƙasar Ibo da Burtaniya ta yi a matsayin ƴan ta'adda. Za kuma a ji halin da ake ciki na matuƙar rashin ruwan sha a yankin Agadez na Jamhuriyar Nijar. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsi Hamza Ibrahim kan gabatar. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana ta yanar gizo da shugabannin kungiyar kasashe 7 masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice. Shugabannin kasashen Burtaniya, Canada, Faransa, Italiya, Japan, Jamus da kuma Amurka za su gana da Zelensky da nuna goyen bayan su ga Ukraine yayin da take kokarin kare kanta daga mamayar Russia da ta fara a watan Fabrairu. Kungiyar ta G7 ta yi alƙawarin ba da biliyoyin dalar Amurka ta fannin agajin soja ga Ukraine. Taron na yau Lahadi na zuwa ne kwana ɗaya kafin bikin ranar Victory Day a Russia da ake yi shekara-shekara. Don tunawa da shekara 77 da tarayyar Soviet ta samu nasara a kan sojojin Nazi na Jamus. Ana bikin ranar a duk faɗin Russia tare da faretin soja. Jami'an Ukraine sun gargaɗe 'yan ƙasar a kan yiwuwar ganin ƙarin hare-hare gabanin bukukuwan ranar da za a yi a gobe Litinin a Russia. A jiya Asabar, 'yan Taliban suka sanar da cewa tilas ne mata su sanya hijabi da laqab a bainar jama'a a Afghanistan. Wannan shine mataki na baya-baya da kungiyar mai kaifin kishin addinin Islama ta dauka akan haƙoƙin mata a cikin watanni 9 tun bayan ta sake kwace mulkin kasar. Shugaban Taliban Haibatullah Akhundzada shine ya fada dokar da ke buƙatar dukan matan Afghanistan su kiyaye ta, a cewar ma'aikatar aiwatar da dokokin musulunci da 'yan Taliban ke yi a lokacin da take bada bayani a wani taron manema labarai a Kabul. Ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa maharaman mace, wato mahaifinta, yayanta ko mijinta, za a tura musu saƙon gargaɗi kafin a tsare su a gidan yari tsawon kwanaki 3 idan macen bata rufe fuskarta ba a wajen gida. Ma'aikatar ta ce za a kori mata ma'aikatan gwamnati daga bakin aiki idan basu rufe fuska ba. Haka kuma za a dakatar da maza ma'aikata daga bakin aiki idan aka samu mace da ta fito daga gidansu ko iyalinsu da laifin karya dokar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu ƴan ta'addar daji suka tafka ta'asa a jihar Sokoto da daren jiya. Muhammad Nasir, gare ka.
mazauna garin Takakume dake karamar hukumar Gwarayo a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya daren jiya Asabar sun dauki bakoncin yan bindiga wanda suka afka garin suka tarar da jama'a falke daga nan suka soma musu ayar wuta wasu daga cikin wadanda suka fafata da yan bindigar sun bayyana yadda lamarin ya faru
ni sunana Alhaji Suleiman Kwadi sun yi mana shiga tsumbi ga inda muka kallon za su fito sai suka fito mu ta wani gefe sun haribe mu ma haribe su su suna da AK mu kuma muna da toka ya suka kashe mu mutum guda wannan lokaci kuma kashe musu mutum guda to bayan muna cin muna fama da su ashe sun zagaya ta wani gefe sun kada dauki wasu mutum shida mata mace biyar da namiji daya safi ana wayewa sai aka kura muka ita bayan daji sai muka ke yan uwan mu ga sunan su yi musu jinin da sun kusan harbi
a lokacin da ni ta wurin aiki ina ita su kuma ga su suna kawowa to muka sha artabu da su ni yo gudu ni shigo gida saboda mahaifiya ta ba dallahi ya dauke ta isa daki sai ga fulani guda biyu su ma kaina har cikin gidana to a lokacin ne da Allah ta'ala ubangiji bai doro min wahala ba sai suka dora cewa ina ya shiga kuma ga ni tare da su
shugaban karamar hukumar mulkin Tagwarayo Abdulwahab Yahaya Gwarayo wanda da shi ake janayar mutanen bakwai da aka kashe a bangaren mutanen garin na Takakume ya ce zuwa yanzu dai kura ta lafa a yankin
ko da suka zo dai Allah ya kaddare mutanen garin suna falke gaskiya ba su yi bacci ba musan ya wutar da suke yi da sauran mutanen garin sun kashe sun halibe mutum daya wanda shi ya mutu amma dai akwai wasu mutum biyu zuwa uku wanda aka yi rauni wanda su gaskiya da sauki da su waɗannan matan guda biyar da kuma namijin guda da suka fita da su sai mutanen gari suka bi su yan banga sai suka kashe musu mutum guda dalilin kashe musu wannan mutum guda din shi yasa suka kashe waɗannan mutanen guda shida shi ya ba da jimla waɗanda aka kashe mutum bakwai a yanzu gaskiya alhamdulillah an samu kwanciyar hankali dan sojoji sun zo kuma yan sanda sun zo mun zo da ni da bayi da shi Farmsec da sauran hakimai da jimamai wayannan bayan Allah an yi musu sallah su kuma waɗanda suka yi ta'addancin labarin sun bi hanya suna dauke da wasu mutane biyu da yan bangan garin suka yi rauni
na ne mijin tabakin rundunar yan sandan Najeriya akan wannan batun amma kakakin rundunar a Sokoto bai dauki kiran da na yi masa ba Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad ga muryar da ci gaban labaran duniya
A yau Lahadi ne wani karamin kwamiti na ƴan rajin Beijing zai rantsar da wani tsohon babban jami'in tsaro da ya jagoranci murƙushe zanga-zanga da fafutukar goyon bayan demokradiyya a Hong Kong a matsayin sabon shugaban birnin inda ake hada-hadar kasuwanci. John Lee, ɗan shekara 64, shine kadai ɗan takarar da ya samu damar lashe zaben shugabancin birnin Beijing da zai maye gurbin shugaba mai barin gado Carrie Lam. Nasarar da ya samu za ta sanya jami'in tsaro a babban makami a karan farko tun bayan tashin-tashinar da aka yi cikin 'yan shekarun nan a birnin da rikicin siyasa da kuma matakan annobar COVID-19 suka shafa sosai. Wani kwamitin zaɓe wanda a yanzu ya kunshi mutane 1,461 shine ya zaɓi shugaban birnin adadin da kashi ƙasa da ɗaya ne cikin 100 na al'ummar birnin. Hukumar ƴan sandan ƙasar Ghana ta bayyana cewa wasu mayaka a Burkina Faso na taimakon wani bangare a rikicin kabilancin da yaki cinyewa a gundumar Boko da ke jihar arewa maso gabashin Ghana wadda ta hada iyaka da Burkina Faso. Hukumar ta ce muddin ba a dauki mataki a kai ba to ƴan ta'adda za su iya daukar wannan damar tare da samun mazauni a Ghana. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Malam Usman Muhammad Mansur, wakilin al'umman Zango a fadar Sufeto Janar din Dakarun 'yan sandan kasar Ghana, ya tabbatar da wannan ikirarin Dakarun.
Mutanen da suke fitowa a Burkina Faso suke shigowa Boko hakanan ne suna da ƴanwa. Recently din ga akwai wanda ya yi video ma ya gwada ya rike-rike da bindiga a cikin Burkina ya yi wannan video ya ce ƴanwaye shi Musawa da aka kashe a cikin Boko. In gaskiya in su suka shigo cikin Boko ba za su bari garin ya yi tanyi ba. akwai abun da ake ce intelligence report aka gada aka gane kamar lalle tabbas waɗansu kabila na shigowa cikin garin Boko suna sa hannu fadan da ke tafiya game da batun kabilanci
mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana Malam Irbad Ibrahim na ganin bai kamata Ghana ta alakantar kicin kabilanci da ƴan ta'adda ba
ayi la'akari fitina kwance take in ba sa hankali ba shi mun lauye kan mu da abin da yake ya sha bamban da irin maslahan mu na bangaren tsaro cewa Ghana na tanade ta kiyaye kanta da hare-hare da muka gani kamar a Najeriya Boko Haram sauran wurare a Burkina abin da ake gani cewa ana kokari a kiyaye kasan Ghana abu ne mai kyau amma fitina ni tana nisa da kai in wani alloba ta same ka baka ce kiro wannan fitina kallaka na mai ta alloban wannan suna amma dole ne idan wani abu ya hauku a ce tunda yan Burkina na ciki shi dai watakila terrorist da su attack Ghana
na tuntubi maga kujerar majalisar tsaron gundumar Boko Honorable Hamza Amadu a inda yake cewa a bare dai wasu ƴan ta'addan kasar Burkina Faso sun kusanci Ghana amma dakarun soja sun kora su
terrorist in Burkina muna kiran shi insurgent gaskiya dai muna da labari su suna nan to last year sun zo kusa da border sai sojoji da immigration task force sun bi su da bindigogi suka gudu da suka gudun nan shike da ba su taba komowa kuma ba government mu na nana dudanku a Kufuor ya na da wani defense intelligence da aka doka ana monitor su on sun kuso border mu together with national security muna gadewa so fatan bokon nan shi daban ne da wannan kuma yasa sojoji da military da police da immigration task force and dukkan da suke na da national security operative muna monitor cikin fadan mun nan ba a kawo mutane from wannan insurgents su zo su yi fada ba
Boko dake jihar arewa maso gabashin kasar Ghana na daga cikin garuruwa da harkokin kasuwanci ya bunkasa sosai amma rikicin kabilanci na tilasa al'umman yankin tserewa domin neman mafaka
ne ni Rufai kowa san ne daga Boko shi mun gudu mun zo na ma iyayen mu na da so kullun cikin fargaba muke
a baya bayan nan sai da aka rufe makarantu tare da kasuwanni sakamakon rikicin kabilancin Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana
To a gaida Hamza Adams da wannan rahoton a kuma gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya inda za a ji ƙarin bayani kan ayyana kungiyar IPOB da Burtaniya da kuma gwamnatin Najeriya suka yi da kuma tasirin yin hakan wato a zaman ƴan ta'adda Lami Abakar gare ka
A baya-bayan nan ne dai kasar Burtaniya ta ayyana haramtacciyar kungiyar nan ta IPOB da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra a matsayin kungiyar ta'adda hakan kuma na nuni da cewar kasar ta Burtaniya ta ce labudda ba za ta baiwa ƴan kungiyar mafaka ba sakamakon ayyukan da take yi na tashi-tashin hankula a sassa daban-daban na jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin kasar to koyaya ƴan kungiyar ta IPOB suka ji da wannan mataki na kasar ta Burtaniya Musa Cinanzo Inwachiku wani mai karfin fada aji a cikin kungiyar ta IPOB yace
they are not going to succeed because there is no evidence to prove that the allegations they are giving to IPOB
yana cewa ne ra'ayina dangane da wannan babban zargi da kasar Burtaniya ta yi wa kungiyar IPOB na ayyana ta a matsayin ta ƴan ta'adda na tabbatar maka da cewa ba za su yi nasara a kanmu ba don wannan kungiya ta mu ba ta ƴan ta'adda ba ce kuma ina so in shaida maka cewa ba su da wata hujja mai karfi ta yin wannan magana muna tunanin cewa dai an shirya da su ne domin a kawo cikas a kungiyar ta IPOB da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra mu IPOB ba ƴan ta'adda ba ne kuma ba da jimawa ba na ga wani bidiyo inda yake cewa kungiyar ta IPOB ita ce take da hannu wajen kashe wasu sojoji biyu kuma wannan abin takeici ne
I condemn is very condemnable.
To a shekara ta 2017 ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana kungiyar ta IPOB a matsayin kungiyar ƴan ta'adda bisa zargin da hukumomin kasar ke yi mata wajen tada zaune tsaye da kashe-kashe masu sharhi akan harkokin yau da kullum tuni suka fara tsokace dangane da wannan mataki na kasar Burtaniya. Dr. Bala Sale da Wakin Tofa mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum a kasar.
Gaskiya wannan a gani na sun yi daidai saboda anashin shine sunan su kuma shine al'adar su shine abin da suka sa gaba ta'addanci.
Gwamnatin Najeriya dai ta zargi shugaban kungiyar ta IPOB Mr. Nnamdi Kanu wanda yake da shaidar zama kasar Burtaniya da laifin cin amanar kasa wanda kuma yanzu haka yake tsare hannun hukumomin kasar inda yake jiran hukuncin kotu bayan kammala wata ziyara ta yini biyu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a jihar Ibanyi dake yankin kudu maso gabashin Najeriya. Wasu shugabannin kabila ta Ibo sun roki shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya saki dan nasu Mr. Nnamdi Kanu wato shugaban kungiyar ta IPOB a wata ganawa ta musamman da suka yi da shi. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido, yanzu kan bari mu kada Jamhuriyar Nijar inda aka shiga matsanancin rashin ruwan sha a yankin Agadez. Hamid Mahmud Garika.
Matsalar karancin ruwa a jihar Agadez ta ƙara ta'azzara ne tun kafin azumin watan Ramadan, wanda har yanzu jama'ar unguwanni da dama ke kokawa kan yadda suka shafe tsawon kwanaki ba tare da sun ga ruwa a cikin famfunan su ba, lamarin da ya sa matsalar ruwan sha a Agadez ta fara zama babbar barazana.
Mun kai wajen kwana 40 ba mu da ruwa, kullun wahala muke sha, ruwan 300 kullun muke sha, tunda azumi ya kama mu dai a ruwa ko tak ba mu gani ba, irin wanga ma a ba mu yi a cire gobe ba mu taba gani ba. Wani bi mata tarhe uku mace tana dauke da kura,
muna cikin mawuyacin hali. Ni yanzu a karamin takadidi yaro takwas gare ni, ban da halin sai ruwa, kura ma sai na a ratuwa zar di matan mu tai neman ruwa.
Muna da matsalar ruwa mu tunda an ka kama azumi, wallahi inda kun ga gajar ne yadda muke ko mu iya tahiyan ma.
La'akari yadda matsalar ke ƙara girma a jihar Agadez yasa gwamnatin baiwa wani kamfani aikin samar da ruwan sha ga al'ummar, a cewar Inusa Bala Adamu, daraktan da ke kula da albarkatun ruwa a Agadez.
Kowa ya san da Agadez sai akwai matsala, don ka su ma expansion sun da wannan aidan shi ne suka ba sabon fitris don a shiwa a aiki ne.
Ita matsalar ruwan Agadez din ga kusa abin da kawo ta, kaman su injina da su fora shi duka-duka abin suke badawa 11,000 metric cubes suke badawa per jour. O Agadez tana so bukatan 15,000 metric cubes per jour.
Wasu 'yan kungiyar farar fulla a jihar Agadez na diba yiwuwar kai karar kamfanonin samar da ruwa a gaban kotu idan gwamnatin ta kasa samo hanyoyin magance matsalar, a cewar Alkasun Mato, 'yan kungiyar farar fulla a Agadez.
Mun kai kona da rida ashirin har yanzu masalar ruwa ba ta kare ba, wannan bai ba ne. Wanda aka ba ya kasa amshewa ake a ba wani. In mai riba ta magana mun fa za mu kai kara.
Ruwa aka ce shi ne ginshiƙin rayuwa, don haka samar da tsabtataccen ruwan sha ga jama'a wani nauyi ne da ya rataya a wuyan kowace gwamnati. Sai dai masharhanta dai na ganin batun cimma burin samar da ruwan sha mai tsabta da kuma wadatarsa a Nijar wani babban ƙalubale ne ga hukumomi. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
Hamid, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar ko da yaushe dai, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. To a yau shirin zai duba ne game da wani rahoto da kamfanin tsaro na yanar gizo a duniya, wato Softcos, ya fitar da ke cewa kashi 71 cikin 100 na kasuwanci a Najeriya. Bincike ya bayyana cewa sun yi fama da biyan kuɗin fansa na manhajoji a shekarar 2021, sama da kashi 22 cikin 100 kenan idan aka kwatanta da shekarar 2020. Kazalika rahoton ya bayyana cewa jimillar kuɗin Amurka 706,452 ne, 'yan kasuwa daga Najeriya suka biya a matsayin kuɗin fansa ga masu aikata laifuka ta yanar gizo, cewar rahoton kashi 44 cikin 100 na ƙungiyoyin da ke da bayanan sirri sun biya kuɗin fansa don dawo da bayanansu, duk da cewa suna da wasu hanyoyin da za su iya bi wajen maido da bayanan nasu kamar ta hanyar rumbun ajiya. To tambayar namu a nan ita ce, me ake nufi ne da cyber attack, wato hari ko hare-hare da ake kaiwa ta yanar gizo? Domin amsa wannan tambayar, shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin ƙwararre kan sha'anin kwamfuta da yanar gizo, wato Yusufuddin A. Yusuf, wanda zai mana ƙarin haske game da wannan batu.
Kamar yadda kuka buƙaci ne bayani akan cyber attack, kuma saboda rahoton da ya fito daga wato wannan global security firm wanda ake kiran su Sophos, wanda suka fitar da cewa kashi 71 na dukkanin wato kasuwanci da yake gudana a yanar gizo na Najeriya wato ya samu matsala daga wato cyber attack, wanda hakan ya sanya dole sai sun biya abin da ake kiran shi ransomware. So waɗannan wasu terminologies ne wanda cyber security experts ke amfani da shi wajen bayani akan abubuwan da suke faruwa na wato matsaloli da ake samu a internet. So na farko dai, shi kansa karan kansa cyber attack ɗin, menene cyber attack? Wato cyber attack shine a misali mutum ne yana da wato account ɗinsa, misali mu ce a wani company da yake online, ko irin online shopping companies din nan. So kana da credit card details ɗinka da everything naka duka yana nan a wannan wato website na wannan company. So kawai sai ka receive din email daga wannan company, baka san cewa wannan email ɗin ba da company bane, za ta iya wannan company ita ma ɗin an yi hacking ɗin, wato gabaki ɗaya kamfanin ne shi wani ya ji ya yi amfani da resources ɗin wannan kamfanin ya turo maka email ɗin. A lokacin da ya turo maka wannan email ɗin, sai ka wato ainihin accepting ɗin email ɗin, sai ka shiga sai ga cewa okay, akwai wani form da aka ce ka cika wanda zaka saka password ɗinka da username da password ɗinka da dukkan wasu credentials ɗinka, wanda kana ganin kaman wato wani authentication process ne da zaka bi na daga wannan kamfanin. Baka san cewa za a sace maka wato ainihin bayananka bane na sirri. A lokacin da suka sace, sai ga kawai sun shiga account ɗinka sun maka sata, sun kwashe maka gabaki ɗaya kuɗinka. To wannan shi ake kira cyber attack a wato takaice cikin misali.
Na'am. To ta yaya mutum zai gane cewar an masa kutse ko an kai masa hari ta yanar gizo?
To mutumin da ya samu waɗannan cyber attack ɗin, wasu kamfanonin kuma zaki samu cewa cyber attack ɗin da ake musu shine, zaki ga website ɗin, website shi a sanar harkar kasuwanci, kawai sai ga mutane sun yi login kawai ba sa samu su shiga wannan site ɗin, sai a kai su wani site daban. Wato ko kuma ki samu cewa site ɗin tie down, ko kuma ki samu dai site ɗin ba ta functioning yadda ya kamata, wanda yake affecting ɗin businesses ɗin su. Wannan shine wato irin cyber attack da businesses suke samu, wanda yana daga cikin abin da mafi yawancin wato 'yan kasuwa na Najeriya suka samu matsala a kai.
To su waye suke aikata wannan abu ne?
Waɗanda suke wannan abu su ne hackers. Hackers nan idan suka yi wannan abin, shine suke bada abin da ake kiran shi ransomware. Ransomware shine kaman maganin wannan matsalar attack ɗin da aka yi ma wato wannan company. Wato shi wannan ransomware an samu wato kalmar ne daga kalmar ransom. Ransom kinga kuɗin fansa kenan. Waya kuma shine kaman mu ce software, hardware, waya, wato waya kaman wasu money technology ne dai na computer. Wato ransomware wato waya ce, wato ainihin software ne wanda za ta dau, zaka baga da za ta fanshe ka daga matsalar da ka samu, wanda waɗannan kamfaninka za su cire kuɗi su bayar sai a ba su wannan ransomware din, sai ta fixing din box din. Ma'ana waɗannan hackers din su suka kawo matsalar, sannan ana kana so a gyara matsalar, sai ka ba su kuɗi kafin su gyara maka matsalar. Wannan shine ransomware a takaice.
Wasu irin hanyoyi ya kamata a bi wajen kare kai, sannan kuma ta yaya wannan software din suke yin tasiri wajen kai hari ga ayyuka ko bayanan sirri na mutum a yanar gizo?
Akwai hanyoyi da ya kamata a ce an bi an kare kai, sannan kuma akwai hanyoyi daban-daban da suke bi su attacking din system. Akwai kaman malware attack. Malware attack shine wanda za a turo maka wato link ko ta inbox ɗinka ko ta email ɗinka, sai kawai ka accept, ko kuma ka je ka downloading din wani file a internet, ta kai downloading baka san cewa akwai wasu malicious code wato a ciki ba, wanda suke suna spying din system ɗinka, suna stealing din information daga system ɗinka, suna kai ma wannan hacker ɗin, shi ake kira malware attack. Sannan da sannan akwai SQL injection. SQL injection shine inda za a shiga database ɗin wato company, kaman wato rumbun wato bayanai na wannan company, sai injecting musu wasu malicious code, sai su dinga redirecting mutane zuwa wani waje, ko kuma dinga kawo wato wasu matsaloli a jikin wannan database din. Sannan da phishing attack. Phishing attack shine kaman wato wani page ne za bude maka wanda yake is a deceptive page wanda zaka dauka cewa kamfanin da kake da harka da su sune suka to sun page din su ne alhali ba page din su bane, kamar yadda ake ma mutane na Facebook da wasu abubuwa kiga cewa mutum ya shiga wani link sai ya dauka cewa ai na Facebook ne, bai san cewa ba na Facebook bane, sai kaga sa details din ka gabaki daya sai a sace wannan bayanin a shiga cikin page din ka kuma a hack maka account din ka kuma baka san cewa kai ka bada bayanin ba, wannan shi ake kira phishing attack wato an yaudare ka kenan. To akwai hanyoyi daban-daban dai na waɗannan attack din, so ya zaka yi mutum ya kare kansa daga wannan matsaloli. Wato ana kare kai ne daga matsalolin nan daga wato amfani da cyber security wato techniques wato ko kuma ka hire din cyber security professionals wanda za su kawo abubuwa daban-daban wanda za su kare ka daga waɗannan matsaloli, wanda ɗaya daga cikin abubuwan da suke amfani da shi shine suna amfani da abin da muke kiran shi firewall. Firewall shine wato wani software ce da take tsayawa a tsakanin wato system ɗinka da abin da yake fitowa daga wato ainihin waje, inda za ta dinga wato filtering din dukkan wasu traffic da yake shigowa cikin system ɗinka, tana tabbatar da cewa tsaftatacce ne kafin ya shiga. Wato a takaice dai wannan shine wato bayanin.
Madalla. To masu sauraro, a nan zan ja biki cikin shirin na wannan lokaci, sai kuma mako na gaba da yardan Allah za a ji mu dauke da wani sabon maudu'in. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri. Bi salam.
To mun gode Shamsiyya, ga kadan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga Baffa Haruna Bajoga da Ahmad Ladan Girkau da Yusuf Sani Tanduru. Suka ce ba mu ji daɗin harin da wasu 'yan bangar siyasa suka kaiwa 'yan jarida a jihar Gombe ba. Idan aka yi la'akari da cewa shi ɗan jarida mutum ne mai haskakawa a al'umma. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Yunkurin kamfanonin sadarwa a Najeriya na ƙara kuɗin kira da aika saƙo da kuma data, a gaskiya wannan shiri san bai dace ba. Duba da cewa wayar salula ita ce hanya ɗaya tilo da ta rage wa talakan Najeriya wajen sada zumunci. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Salamatu Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajoga. Suka ce muna kira ga 'yan uwanmu mata da su dinga jan kunnen 'ya'yansu, musamman a wannan lokaci da harkokin siyasa suka so makarawa a Najeriya, don su kauce wa ayyukan bangar siyasa da tara tarzoma don buƙatar wasu 'yan siyasa. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa ya kamata shugabanninmu su sani cewa sai da kwanciyar hankali da sukuni sannan zaben shekarar 2023 da suka mayar da hankali a kai zai yiwu. Don haka idan ma sun manta ne to mutuna musu, kuma idan lokacin saukar su yayi dole ne su sauka. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Ali Abdullahi Doran Baga. Ya ce kira na ga al'umman Najeriya shine ya kamata mu yi nazari wajen zaben shugabannin da za su mulke mu a shekarar zabe ta 2023. Kar kabilanci da bangaranci da bambancin addini su yi tasiri wajen hana mu zaben 'yan takara masu nagarta. Allah ya ba mu shugabanni masu tsoron Allah, amin.
To a gaishe ki da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma a takaice.
A yau Lahadi shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana ta yanar gizo da shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice. Shugabannin kasashen Burtaniya, Canada, Faransa, Italiya, Japan, Jamus da kuma Amurka za su gana da Zelensky don nuna goyon bayansu ga Ukraine yayin da take kokarin kare kanta daga mamayar Russia da ta fara a watan Fabrairu. Kungiyar ta G7 ta yi alƙawarin ba da biliyoyin dala Amurka ta fannin agajin soja ga Ukraine. A jiya Asabar, 'yan Taliban suka sanar da cewa tilas ne mata su sanya hijabi da liƙab a bainar jama'a a Afghanistan. Wannan shine mataki na baya-baya da kungiyar mai kaifin kishin addinin Islama ta dauka akan haƙoƙin mata a cikin watanni 9 tun bayan da ta sake kwace mulkin kasar.
shugaban Taliban Haibatullah Akhundzada shine ya fada dokar da ke bukatar dukkan matan Afghanistan su kiyaye ta. A cewar ma'aikatar aiwatar da dokokin musulunci da ƴan Taliban ke yi a lokacin da take bada bayani a wani taron manema labarai a birnin Kabul. Ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa maharramin mace, wato mahaifanta, yayanta ko mijinta, za a tura musu sakon gargaɗi kafin a tsare su a gidan yari tsawon kwanaki uku idan macen bata rufe fuskarta ba a wajen gida.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai gobe da asuba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Lin Sahilu wanda shi kuma ya hada sautin, da kuma injiniyanmu na yanzu Charleston, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.